sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai sai a tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya ha kuma na iya samu mu a Alpha Radio dake kuma si na kasar Ghana masu na'urar computer kuwa idan suna son kama mu suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aikin daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin wannan shirin za ku cewa gobara ta laƙume wasu shaguna a birnin Yaounde kuma ya hasaran dukiya mai tarin yawa sai idan muna da lokaci mu kawo muku wato rahoto daga jamhuriyar Niger na masu dakon kayayyaki inda so koka akan matsalolin da suke fuskanta to da yake yau juma'a ku ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani abu da kuke jin shine ra'ayoyinku muna sauraron ku ha kuma Awal Garba daga jamhuriyar Cameroon zai shigo da shirin wasanni amma a takaice amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar Wani dan kasar Niger da yace ya gano gawarwakin sojojin Amurka guda uku da aka kashe a jamhuriyar Niger a watan da ya gabata. Ya ce gawarwakin sun yi jina-jina kuma suna kwance babu riguna a jikinsu. Adamu Abubakar ya shaidawa sashen Faransanci na murya Amurka cewa shine mutumin farkon da ya fara gano gawarwakin bayan ɓataka shi na ranar 4 ga watan Oktoba tsakanin zaratan sojojin Amurka da mayakan jihadi wanda suka musu kwantan bauna a ƙauyen yammacin Niger na Tungutungo. Abubakar mazaunin Tungutungo ya faɗa cewa yana neman matarsa da ƴaƴansa ne a wani wuri da ke kusa da inda wannan lamarin ya auku. Ya ce ya fito ne a wajen ƙauyen ya ga gawarwakin sojojin Amurka fararen fata guda uku. Jini mai yawa na fita jikinsu yana fadawa shirin Afrik na sashen Faransanci da muryar Amurka. Ya ce ya gano sojoji biyu a cikin mota kuma ya ga guda na kwance ƙasa. Muryar Amurka ta tambayi ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon a yau Juma'a don jin ƙarin bayani. Kakakin na Pentagon ya faɗa wa muryar Amurka cewa ana gudanar da bincike don haka ba za a yi wani ƙarin bayani ba har sai an gama tattara bayanai.
Wasu 'yan ƙasar Koriya ta Arewa guda hudu da suka arce daga ƙasarsu sun shaida wa muryar Amurka a wasu sakonnin bidiyo abubuwan da suke son shugaban Amurka Donald Trump ya yi da kuma abubuwan da suke ganin ya kamata ya faɗa a ziyarar da zai kai a Koriya ta Kudu. An gabatar da sakonnin ne kafin shugaba Trump ya tashi zuwa Koriya ta Kudu da safiyar yau Juma'a a wata ziyara kwanaki 12 zuwa ƙasashe 5 wanda ake ganin zai mai da hankali a kan barazanar ƙera makaman nukiliya da Koriya ta Arewa ke yi da makamai masu linzami. Shugaba Trump zai gana da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in a birnin Seoul a ranar 7 ga wannan watan na Nuwamba. Ana sa ran batutuwa da dama da suka shafi Koriya ta Arewa ne za su ɗauki hankalin wannan ziyara da ke zuwa lokacin da Amurkawa suke bayyana ra'ayinsu cewar Koriya ta Arewa ce babban barazana da Amurka ke fuskanta a cikin wannan lokaci.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran sake farfadowar tattalin arziki a Afirka ta Yamma a cikin wannan shekara tun bayan shekaru 20 da tattalin arzikin yankin ya tabarbare ya zuwa shekarar 2016 a cewar wani rahoton asusun lamanin ƙasa da ƙasa ta IMF wacce ta saba fitarwa a kowane shekaru biyu. Asusun IMF mai cibiya a Washington ta yi gargaɗi cewa duk da farfadowar tattalin arziki da ake hasashe basussuka da gwamnatoci ke karɓa yana ƙara yawa kuma nan ba daɗewa ba zai fi ƙarfin wasu ƙasashen Afirka. Bayan rauni da aka samu a shekarar 2016 yayin da tattalin arzikin yankin Afirka ta Yamma ya tashi da kashi 1.4 kacal, hukumar IMF ta ce ana sa ran samun farfadowar wato tattalin arzikin kenan ta kashi 2.6 a wannan shekara kana kuma ana sashen samun tashin tattalin arzikin da kashi 3.4 a shekarar 2018. Kashi 1 cikin 3 na tattalin arzikin wasu kasashen Afirka na samun bunƙasa da kashi 5 amma dai asusun IMF din ta ce ba ta zaton sauran kasashen Afirka za su iya samun wannan bunƙasar ba.
Ministan harkokin wajen Cuba ya zargi Amurka da ganganta ta ƙarya game da harin wata cutar da ba a gano sanadiyar ta ba a kan jami'an diplomasiyar Amurka a Cuba. A wani taron manema labarai na musamman a cibiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa a nan Washington a jihar Alamis, Bruno Rodriguez ya yi kira ga gwamnatin Trump da ta faɗi gaskiyar magana da ko kuma ta gabatar da shaidarta. Ya ce, ina faɗin cewa babu wani hari da aka kai, babu wani abu da gangan da ya faru, kuma babu wani takamaiman abin da ya faru. Ya ce, idan gwamnatin Amurka tana da wani bayani saɓanin hakan, to ta kawo shaidarta. Amurka ta rage yawan ma'aikatarta a ofishin jakadancinta a Havana da kashi 60 cikin 100 a wani mataki da ya biyo bayan wannan abu, kuma ta kori wasu jami'an diplomasiyar Cuba su 17 daga ofishin jakadancin kasar Cuba da ke nan Washington. Amurka ta kuma gargada Amerikawa akan tafiya zuwa Cuba, kana ta dakatar da bada visa ga 'yan kasar ta Cuba a Havana.
Wani alkalin kasar Spain yana nazarin ko ya bada takardar izinin kamo shugaban Catalonia da aka tsige shi Carles Puigdemont akan yunkurin neman yanci da yankin ke yi. Puigdemont ya arce zuwa birnin Brussels ta kasar Belgium da wasu manyan jami'an gwamnatin sa guda hudu a wannan mako, bayan da hukumomin Spain suka fidda shi da wasu manyan jami'an gwamnatin sa guda 13 daga ofishi a kan wannan batu. Idan aka bada takardar samacin kamin, za a maida Puigdemont, inda shi kuma zai yi fafutukan ganin ba a maida shi kasarsa ba tare da neman mafakar siyasa ba, a cewar wani lauyan Belgium. Ya kamata Puigdemont ya bayyana a gaban kotun babban kotun kasar Spain a jiya Alhamis don ya amsa wasu tambayoyi akan karar da wato tawaye kenan na wanda lauyoyin gwamnati suka shigar a kansa, amma kuma sai bai bayyana a gaban kotun ba kamar yadda aka tsara.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A jamhuriyar Kamaru, mutane da ke da shaguna a kasuwar birnin Yaounde ne suka yi hasarar miliyoyin sefa, ga Muhammad Awul Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A birnin Yaounde, fadan gwamnatin kasar Kamaru, an samu tashin wata mahaukaciyar gobara wanda ta laƙume manyan shaguna guda 12 a layin Kennedy da ke birnin na Yaounde, inda aka fi gudanar da harkokin kasuwanci a birnin, inda 'yan sandan kwana-kwana suka kwashe tsawon awowi suna ƙoƙarin kashe gobarar da jibin goshi. A yanzu dai ga kiyasi gobarar ta yi sanadiyar lashe dukiyoyin al'umman wannan kasuwar sama da miliyan 200 na sefar kuɗin jamhuriyar Kamaru. Alhaji Baba ɗan kasuwa ne wanda gobarar ta lashe masa shagunsa.
Muna fata gwamnati ta taimaka mana don shagunanmu ya ƙone, kuma ba mu da jarin tada kasuwarmu kamar da. To muna da buƙatar taimako sosai a game da gwamnati.
A lokacin da wannan gobara ta tashi, kai me ka tuna? Kasancewan gashi wajen shaguna 12 ne suka kone, kuma ba farko bane haka yake faruwa a birnin na Kamaru Yaounde.
Lokacin da ya kone, to na yi tunanin wannan lokacin din, don muna tunanin jagoran gwamnati, tun gwamnati kuma ba kowane lokaci take jagora ba. To silan da ya samu kace gwamnati ta yi mana jagora a gare ta, domin mu ma mu tashi kamar yadda da muke.
Mai bawa gwamnan jihar ta Yaounde shawara ta bangaren agajin kota kwana, yace za su rubi al'amarin da idanun basira.
Eh, to gaskiya abin takaici ne, abin takaici ne a ga dukiyoyin jama'a wadda bayan bincike muka yi lissafi zai kai kusan miliyan 200. A gaskiya wannan mutane na cikin matsala yanzu haka, wadda mu a matsayin mu na gwamnati ko na inshura ya kamata a ce an taimaka musu, ko da yake da ko wasu daga cikin su wadda ba su da ainihin wato takardun gwamnati da ya kamata, amma ina abubuwa kanan ka san yadda gobara ke zuwa, bai ainihin kwankwata kofa kawai a ga kawai yau mutum na dauke da nan malakar dukiyoyi, amma gobe kuma ya zama cewa ba shi da komai, mutane da yawa na cikin matsala. Mama Alwaldo, shi yasa gaskiya abin tausayi ne, kuma za mu taimaka musu insha Allah.
To an ce a kasar Kamaru sama da kasuwanni 20 suka kone a wannan shekarar, ko me ke kawo irin waɗannan annoba a kasar?
Eh, to da farko da akwai matsalan wato jan lantarki, kuma mu ce wuta a shaguna. Bayan bincike da muka yi, a gaskiya da akwai matsaloli daban-daban wanda ya kamata a ce an magance a matsayinmu, saboda ya kamata mu tuntube kowanne daga cikin masu dauke da shaguna mu musu bayanai akan asarar dokiyoyinsu da zai iya zuwa saboda wannan gwamnati da aka yi musaran cewa wutar lantarki ne dake mutane sun dauki wuta ba kamar yadda ya kamata su dauka ba su bi ta hanyar mai daidaiciya game da wannan wato abin da ake ciki ba to ba mu sani ba da ana kan bincike da haila yau
a kasar ta Kamaru dai musamman a irin wannan lokaci a samun tashin gobara ta ko ina yanzu dai ana ganin cewa a cikin shekarar nan na 2017 kasuwanni sama da 20 ne gobara ta lakume su Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to a gaida Muhammad Awal Garba kafin mu bude layukan mu a cigaba da shakatawa da wannan
Shin sanin ciwon kai a kullu iyaye kowa ya kama diyan sa saboda bata gari
lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
To madalla mun samu kiran farko daga Kano waye daga Kano
Assalamu alaikum
warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
Daga Kaduna ne ba daga Kano bane
To Kaduna waye daga Kaduna
Mallam Dan Ibrahim Ayawo sunana Alhaji Musa Garo
ne Mai radio da recorder
Kano Kaduna Nigeria
To za mu je me ra'ayinka wannan daga
Alhamdulillah to koga gaskiya ni ina so da ni ko ce ne ko kuma in roƙo gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Kaduna
Ubangiji Allah ya sa suna jin ka yanzu haka jamuje
to alhamdulillah yanzu kaga abin da ke faruwa a jihar Kaduna gaskiya abin ya riga ya zama inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un me kenan
a ce yanzu adabi tsakanin birnin Gwari da Oduwa tsakanin Oduwa da cikin garin Kaduna a ce a zo a kore mutane kusan mutum 40 da sunan Kinnafas to gaskiya wannan al'amari al'amari ne na bakin ciki kuma muna kira ga gwamnatin jihar Kaduna wannan abin sai an tafi karbici kan karbi waɗannan mutane wanda suke a ce talaka labora wanda yazo zai yi aiki a gona kace wai shi ka kora domin kana neman kuɗin fansa to wannan abu ya riga yayi wuya Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu dole gwamnatin tarayya nagode a tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode
to mun gode Allah ya sa kuma mahukunta sun ji wannan kuka naka wa alaikum salam wa ke magana
to kana tare da Umar Ofisa Ungo Akulai mai fata da kanan jihar Kano wato kanan Dabul Najeriya
to Umar
ne ra'ayina ne akan jihar Kano mu ma da muke cikin wani yanayin mutsa dabai wanda muke ganin mutsa dabai na makaranta aka kai mana wani tsari a wata makaranta da muke ganin sadaci ne da kamata a ce muna gidan ƴaƴan talaka a ƙara mana wannan kuɗi da tsari har ya kai naira 25,000 a kokon muna ganin naira 13,000 ya kamata duk wanda ya duba cewa in gidan talakawa ake wannan in ba su ake talaka mai ilimi ba da ya samu wani abun da zai dafa iko kuma an ce mu koma makaranta gashi mun koma makalla to ya ilahi ya kamata a duba mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ɗan makaranta na cikin wani hali Allah
to Allah ya kyauta kuma Allah ya sa mahukunta sun ji wannan kuka naka da fatan za su ji kuma su duba a gyara akai yanzu muna Kaduna har yanzu wane ne a Kaduna
sare ba yau barka da Allah yammaci
barka da warhaka wane ne nawa
Murtala Murtala ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala za mu je me ra'ayinka wannan daren?
Ga ra'ayi biyu ne da farko kyakkyawan fatan da nake shine ta shi ne girman shugaban kasa Amurka jaran da zai kai yankin su China nan. Zaman to aje a samu sulhu a samu zaman lafiya a yankin da duniya gaba daya. Sai kuma nan Kaduna to gaskiya muna ta ƙara ma gwamnan mu addu'a da sauransu kuma ni akan yi fira da shi irin data din nan kusan duk sanda za mu yi fira da shi zai ce akwai kuɗaɗe a gwamnatin Kaduna amma na ƙarshen nan gaskiya ban ji daɗi ba yace akwai ƙarancin kuɗi saboda kaga an fara ayyuka to ayyukan zai zama to tsaya kenan ba mu fatan haka to dan Allah taimaka kar a sa siyasa duk da kanta aka fara aiki irin rigasa da sauransu a kokari ga an gama dan mu ba an mana kamfe bane muka zafa gwamnatin nan kuma kar a zama to wani aiki ya zama sai an yi kamfe kuma a ciki ko siyasa da fatan za ta tashi lafiya
to mun gode muku Allah ya sa mahukuntan jihar Kaduna kuma da masu hannu cikin wannan batu sun ji kuma fatan za su yi wani abu muna Taraba yanzu waye daga Taraba waye daga Taraba
Abubakar ne daga Taraba Zelani Karinani da Lokal Gamma.
To Abubakar me ra'ayinka wannan daren?
To ra'ayina ina kira ga gwamnati kokari a jihar Taraba Allah ta taimaka don biyan malaman makaranta albashin su.
To. Mun gode kuma malamai sun gode. Allah sa shugabanni ko kuma hadiman gona sun ji wannan kira da kai domin a kyauta wa malamai.
Madallah.
Eh.
Madallah. Mutanen lafiya.
To madallah. To a yanzu muna ayya ga mun samu kira kuma ya yanke
assalamu alaikum
wa alaikum assalam yawa
wa alaikum assalam yawa
wace magana
kuna na Hafiz dan jami radio daga nan ba da jihar Katsina
to Haruna da Allah ka share radio ka don ina jin murya na ciki
to ina ba gudu daga wurin
yawa to ja mu je
yawa to ja mu je yawa dan mun ina son in roki gwamnati na Katsina dan Allah a taimaka mu da banki ba mu da banki nan ba tsari
to yanzu haka
to yanzu haka eh zan ba mu da banki gaskiya ba mu da banki sai dai banki ka tsana dole mu hada kuɗi amma a taimaka mu saboda muna da ƴan kasuwa
to Allah sa da gona Allah sa gona ya ji kuma Allah sa su ma masu bankuna sun ji su yi rubin zuwa bude muku domin kafa banki abu ne mai muhimmanci a cikin al'umma yanzu muna Kaduna wane ne a Kaduna
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
a barka da warhaka
barka ka dai madubo
yawa sunana Abdullahi Lala cikin tashar mota kawa a Kaduna tarayyar Najeriya
to Abdullahi me ra'ayinka wannan dara
a ni ban ba ainihin gwamnatin mu na Kaduna shawara ne akan da zai kora wa'ansu malaman primary wanda ba su ci jarabawa ba to yana da kyau ya tsaya kirayen da ake yi cewa ba koren sai kamata yi ba ya canza musu wani fasali ko kuma su zo su karo ilimi saboda kaga in aka ce an kore su to za a ƙara samu yawan mutanen da ba su da aiki kuma za su shiga cikin wani hali to inda zai musu adai dan musu sassauci kamar sati da Lahadi su dinga zuwa ƙaro ilimi sai a kawo an su ƙwararru to in aka yaka ina ga za a musu adalci to fatan mu dai gwamnati jihar Kaduna ya ji wannan kirayen da muke yi saboda waɗannan mutane suna yare da sauransu in aka ce za a yi haka to kaga ba a san yanda iyalan da su shiga ba to fatan mu dai ya ji wannan kirayen
Allah sa gona ya ji kuma ba ina magana a madadin gona bane amma na ji gona ya ce wanda aka kora ma yana da mai sake shiga yayin wannan jarabawan da aka ce ba su ci ba a wannan sabo da aka sake da wata kuma dai gonti za ta ji wannan kuka naka da za a gyara akai yanzu muna a Maiduguri waye daga Maiduguri
Mohammed Sani
to Mohammed Sani me ra'ayin ka wannan daren
mu dai taimakon Allah da Annabi masu mulki su taimaka wa talaka a rage kudin makarantu talaka ya samu ya yi ilimi
to
shine taimako na taimaka mana
to Allah sa mahukunta sun ji wannan kuka naka yanzu muna Yobe waye a jihar Yobe
kana tare da engineer Abubakar Sani engineer dake gurabun yan guru jihar Yobe dake tarayyar Najeriya
to engineer Rabi me ra'ayin ka wannan daren
yawa wato ra'ayina akan magana mai girma shugaban kasa da yayi wannan lamari na wanda za a gina North East nan da Boko Haram suka daidaita yawa akan haka ne zan yi jan hankali akan waɗanda aka sa suka zama su ne masu ruwa da tsaki a ciki za su yi wannan lamarin to yana da kyau su dinga tunawa da Allah da mutuwa mutum aka bashi amana ya tsaya yayi tsakaninsa da Allah saboda zai mutu kuma Allah zai tambaye shi ya wato wannan shine ra'ayina akan abin da zan fara
to mun gode engineer wanda aka ba wannan aiki da fata sun ji wannan kira da kai da kuma roko da kuma fata da kai musu don addu'a ce mai kyau mai kuma ma'ana
wannan gaskiya ne saboda mutum yana yi yana tuna mutuwa din zai zama abin zai zinga zuwa mai da sauki amma an baya tuna mutuwa din abin yayi yawa to mutum ya mutu kuma san din yayi zama bai mai kyau ba
to mun gode amin su mamin mun gode engineer to ina jin kusan saura kris mu kammala wannan shirin domin kira na karshe ken da zamu iya dauka dan dakikoki kadan suka rage naga ana daga min lokaci na daga mana hannu sai wata sati idan Allah ya kai mun bude layuka za ku kira domin bayyana ra'ayoyinku to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba
daga Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni
lubdin kwallon kafa na ƴan matan kasar Kamaru ƴan kasa da shekaru 20 sun samu nasarar hayewa zuwa mataki na uku a gasar da za a gudanar na cin kofin duniya a kasar Faransa kasancewar kasar Sierra Leone ta yi saranda na gudanar da wannan gasar wanda kasar Kamaru za ta karbi bakuncin kasar Sierra Leone ranar 5 ga watan Nuwamba 2017 a birnin Yaounde sannan kuma kasar ta Kamaru ita ma za ta kai tafarta a can kasar ta Sierra Leone ranar 17 ga wannan watan amma abin ya faskara yanzu dai kasar Kamaru tana kokarin zuwa kasar Faransa ne sai kuma gasar kakar La Liga na wannan shekarar anda club din kasar ta Kamaru suka kwashe makonni 34 suna fafatawa a tsakanin su club din Edin ita ce ta farko da maki 63 sai kuma club din Cotton ta birnin Garwa anda take da matsayi na biyu da maki 58 ta uku kuma ita ce club din Apeges da maki 54 sai wanda take ta 16 ita ce club din Racing da maki 39 ita kuma ta 17 ita ce club din Lyon Blessé da maki 28 sai ta 18 ita ce club din Canon ta birnin Yaounde da maki 26 haka gasar wannan makon ne ta kare sai kuma makon gaba idan mai kowa mai koma ya kai Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
yanzu kuma sai shehin Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka shekaru 34 kenan da kaiwa barikin mayakan ruwan Amurka dake Beirut kasar Lebanon hari a wajen wani bikin karrama Amurkawa 241 da aka kashe yayin da suke aikin wanzar da zaman lafiya a kasar da yaki ya daidaita mataimakin shugaban kasa Mike Pence yace harin fama gembo ne a yakin da muka kaddamar tunda kasashen duniya suka fara yaki da ta'addanci.
It's a conflict that has taken American troops across the wider world. From Lebanon to Libya.
Rikici ne da ya kai dakarun Amurkan kasashen duniya da ke nesa, daga Lebanon zuwa Libya, daga Nigeria zuwa Afghanistan, daga Somalia zuwa Iraki, da kuma wasu fagen daga da dama a tsakani. Mataimakin shugaban kasa Pence ya bayyana ayyukan ta'addancin masu tsaurin ra'ayin addinin Islama a matsayin maciji mai kawuna da dama da gwamnatin Trump ta kudura aniyar murkushewa. Kungiyar Hezbollah kungiyar ta'addanci ce da ta shirya ta kuma kai hari na Beirut. Pence ya ce karkashin gwamnatin Donald Trump, Amurka ta ninka yunkurin da take yi a wargaza tsarin kungiyar Hezbollah da kuma hukunta shugabanninta. Gwamnatinmu ta sanar da bada tukuici ga wanda zai samar da bayanan da za su kai ga sanin inda manyan shugabannin kungiyar Hezbollah biyu suke, da kama su, da kuma hukunta su, da suka hada da Fao Shakur. Daya daga cikin waɗanda suka kitsa makarkashiyar hari da aka kai a barikin mayakan ruwa. Sai dai kungiyar Hezbollah tana zama kamar wadda ke wakiltar ƙasar da tafi kowace ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci, inji mataimakin shugaban ƙasa Amurka Pence. Kuma shugaba Donald Trump ya yi wa Iran kashedi cewa ba za mu sake lamantar goyon bayan ayyukan ta'addanci da take yi ba.
As the president often says, he has no higher priority than the safety and security of the American people.
Kamar yadda shugaban ƙasar yake faɗa kullum, babu abin da yafi baiwa fifiko a kai kamar tsaro da kare rayukan Amurkawa. Za mu kuma yaƙi haikan ba kama hannun yaro har sai mun shawo kan ta'addancin masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama, ko da ta wacce kafa suka kunno kai. Wannan kuma yana nufin a Afghanistan dakarun Amurka za su ci gaba da yaƙi da ƙungiyar Taliban da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda har sai an kawar da su. Kuma bayan samun nasarori a Iraki da Siriya, Amurka za ta ci gaba da farauta ta kuma murƙushe ƙungiyar IS da cibiyoyinta, yadda ba za ta ci gaba da jawo barazana ga al'ummarmu da na abokan ƙawancenmu da kuma hanyar rayuwarmu ba. An fara yaƙi da ta'addanci ne shekaru 34 da suka shige, inji mataimakin shugaban ƙasa Pence. Kuma Amurkawa jarumai sun ci gaba da yaƙi. Muna mutunta aiki da sadaukar da ransu da suka yi. Yayin da kuma muke sake jaddada alƙawalinmu cewa sadaukar da ransu da suka yi da muke tunawa yau ba zai zama a banza ba, kuma a matsayin ƙasa mun lashi takobin cewa ƙarƙashin shugabancin Donald Trump za mu kori cutar ta'addanci daga doron ƙasa. Inji sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kana takaice.
Wani ɗan ƙasar Niger da ya ce ya gano gawarwakin sojojin Amurka guda uku da aka kashe su a jamhuriyar Niger a watan da ya gabata. Ya ce gawarwakin sun yi jina-jina kana wasu kuma suna kwance babu riguna a jikinsu. Adamu Abubakar ya shaidawa sashen Faransanci na muryar Amurka cewa shine mutumin farkon da ya fara ganin gawarwakin bayan batakashi da aka yi a ranar 4 ga watan Oktoba tsakanin zaratan sojojin Amurka da mayakan jihadi da suka musu kwantan bauna a ƙauyen yammacin Niger na Tungutungu. Wasu 'yan ƙasar Koriya ta Arewa guda hudu wanda suka arce daga ƙasarsu sun shaidawa muryar Amurka a wasu sakonnin bidiyo abubuwa da suke son shugaban Amurka Donald Trump ya yi da kuma abubuwan da suke son ya faɗa a ziyarar da zai kai a Koriya ta Kudu.
To madalla da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku shigo su abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ku har da shirin nan na Abar ya huce da Ibrahim Alfa Ahmed wanda suke gabatarwa da shi da Usman Ahmed Kabara. Yanzu Amadun kuwa da kowa nan sashen Hausa, musamman shi Baba Yakub Makiri da ya taimaka domin gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya bada umarni, da injiniya mu nan lokaci wato Steve Drunk. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai da safe, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya.